Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka toh toh hui ba. Kuja mahatambaya ni keda.
Akwai dokoki, muna da Matrimonial Causes Act, muna da VAP Act, wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi. Najeriya dai kowa ya san addinai masu ƙarfi shine addinin Musulunci da Christianity. Duka wannan addinan guda biyu babu inda suka ce a ci zarafin mace, babu inda suka ce a wulakanta mace.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekarar 2015, Najeriya ta zartar da dokar haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP, ciki har da cin zarafin mata, cin zarafi a cikin gida, da kuma haramta bin al'adun gargajiya masu cutarwa. Dokar ta kuma buƙaci ba da kariya ta doka da mu'amala da tallafawa waɗanda abin ya shafa, da kuma hukumtawa masu laifi. Sai dai bayan kusan shekaru 10 da kafa wannan doka a matsayin tarayya, har yanzu batun yana ƙasa yana dabo a galibin jihohin ƙasar. Shirin domin iyali ya gayyaci mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan wannan batu, ganin an sake mai da shi gaban majalisa, inda muka gayyaci Hajiya Hauwa Abubakar Funtuwa, mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari, da 'yar gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Sirajo, da kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Barista Hassana ta fara da bayyana irin dokokin da aka tanada a Najeriya domin kare waɗanda aka fi zalunta. A hirar da wakiliyarmu da ke birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ta jagoranta.
Akwai dokoki, muna da abin da ake kiran shi Matrimonial Causes Act, muna da VAP Act, wanda yake taimakawa in aka ci mace zarafi da shi ake amfani da shi. Muna da kuma wata doka, wato Criminal Act, wanda ba cika amfani da shi a arewa ba, an cika amfani da shi a kudu ne. A arewa muna amfani da abin da ke kiran shi penal code. Yawanci dokokin da suke wannan penal code a arewa suna da sun fi na kudu zafi. A penal code na kudu ba su da shari'an cewa an kama mace matan aure da wani, ko shari'an faskanci ba su da shi. Amma mu a arewa muna da shi a penal code. To
shine shari'an faskanci kenan.
Faskanci su ba su da shi a kudu, mu a arewa muna da shi. In ka dubi cikin penal code za ka gan shi, amma su a criminal code ba su da shi. To a arewa, a under rapa, akwai abin da suka kawo wanda ake kiran su, ana kiran shi safe space, wanda an fara yin shi ne a nan Abuja. An hada ne da matayen sarakuna, matayen da aka ci musu zarafi in suka kai maganar rapa, ya inda mijin ya kore su, akan ajiye su ne a fadan sarki. Kuma chairperson wanda take duban wannan ita ce matan sarki, wato kabana FCT matan sarkin garki ita ce chairperson. Ana kiran shi safe space.
Yan matan safe space wuri ne da aka kebe musu,
wuri ne wanda musamman wanda aka kebe, wanda zai zama na cewa ba wanda zai zo ya ci musu mutunci a gurin. Wuri ne wanda aka kebe, wanda baka isa ka zo gurin ka tozarta ma matan da aka kawo ta gurin ba, shine ake kiran shi safe space. Ya mata da suka samu kansu a halin ciki, sai namijin ya zo ya ce a shi ba shi yayi ciki ba, magana ya kai rafa, akan dauki ita yarinyar nan da ciki a kai ta wannan safe space din har ta aihu. In ta aihu sai a dauke ta a kai ta makaranta, sai a tozarta shi. Mijin ya zama dole ne, wajibi ne kawo kudin da za a ciyar da wannan yaro, amma za ta zauna ne a wannan wurin da aka kebe shi, wanda ake kiran shi safe space. An fara wannan ne a FCT, tukuna ba riga an kai shi waje ba,
wasu jihohin ba,
amma an fara shi ne a birnin tarayya, wanda ni ina cikin wayan da suka je suka ida da tambayoyi a gani ya wannan abun yana tafiya daidai ko babu.
To shi VAP, wanda shine dokar hana musgunawa mutum ko cin zarafin mutum, musamman mata, wadda aka fi sani da Violence Against Persons Prohibition Act, ina wannan dokar take yanzu?
Eto, wannan dokan tun da aka kafa ta tana nan, ba duka jihohi ne suka ansa ba, jihohi kaɗan ne suka ansa shi. kaban dazu dai muke magana da wata yarwana tace kasuna sun amince ba ma wannan VAP aka dai ba adda Child Protection Act ba duka jiyoyin arewa suka amince ba jiyoyi kadan ne kawai suka amince shi to amma idan har shi shugabanmu gaba daya na babban ministry ta shari'a idan har akwai abin da za su da shugaban kasa ko kuma a dandalin majalisa a taimaka duka jiyoyi su ansa zai dan kawo mana sassauci don mata suna wahala kuma dokan kasa ya hana ka cima mace zarafi wasu ya kai inda ma sai su kashe matan su ma sai su binne shi cikin dare ba tare da sanin yayin su ba an yi haka a kasan nan bazan da kira sunan state din ba
amma an yi
sabagen duka ya kai inda ya kai duka kashe mata aka binne ta cikin dare yara tun suna jin kukan uwar su har murya ya dauke
kuma har yanzu ba a yi hukunci ba
an yi hukunci saboda ya je ya kai kara bai gan matan shi ba aka tambaya yaushe ne kan ka gan matan nan na karshe
shi mijin kanshi wanda ya kace ta
yaushe ne iyalin suka ce yaushe ne ka ganta na karshe wanda sai yanzu ne ka zo kake kawo kara sai aka shiga bincike aka tambaye karamin yaron yaushe ne ka ji muryar mamanka na karshe yace ranan kaza watan kaza babanmu ya rufe mu ta waje mu muna ciki tun muna jin kukar mamanmu iyakacin ran da muka gan mamanmu ke bincike ya kai inda ya kai sai aka samu cikin dare ya kashe ta ya dauke ta ya sa ta a cikin sa kawai ba ma haka ba akwai wata ƴar uwan namu da mijin cikin duka ya buge ta ya duka ya kai inda duka ya kai har ta mace ya kira abokanansa cikin dare aka dauke ta aka kai ta wani asibiti cikin dare aka gane cewa ta mutu ya tattara abokaninta aka binne ta kakan wani kakanmu yace a bari kar a yi magana idan wannan jininsa ne a daidan lokacin aka kashe jikansa in har shekara ya kewayo wanda yake da hannun mutuwa zai haka aka yi faru
ya mutu
Allah ya zartar da nashi hukunci ya mutu
an karbi addu'an tsoho
to ni abin da nake faɗi shine akan wannan kasan mata ba su da murya me yasa na faɗi hakan nan sarkin yawa yafi sarkin karfi ba a ji muryar mata an ka kai karan namiji sai a ce ai kai ne da laifi ba za a ma tsaurare ka ba za a ma tsaya a ji menene kawo ka ba sai a ce baki da hakuri hakurin ya gaza shi yasa kin fito kike magana
bari zo wajen Hajiya Hauwa Abubakar ke kina da mukami a gwamnati me kike ganin yake sawa mata ki shiga wannan yanayi
kaman mu yanzu a Arewa misali mun bar abinda ake mun saki layi mun bar abin da ake ce ma wannan family values din yanzu da misali da muka tashi a arewa zaki ga akwai yaran da aka kai su makaranta sunan kanin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi wasu ma sunan makwabci ko aminin mahaifinsu suke amfani da shi a littafi
saboda zama yayi dadi
madalla amma yau an wayi gari kowa ni kai na sani ƴaƴana na sani to kinga tun daga nan mun saki layi na farko kenan sannan na biyu mun tashi da wata al'ada wadda misali tun ana yara zaki ga duk wani aikin gida aikin karfi aikin wahala diya mace aka san da yin ta zaki iske ƴaƴa mata a rijiya suna ebo ruwa zaki iske ƴaƴa maza suna buga kwallo ko suna majalisa
ko suna wajen hira
to tun a nan lokacin ko a girma da ake mace ake matarbiya ake koya mata zamantakewa aure tun tana yarinya ƴaƴa mazan mu ba a zaunar da su a lurashar da su ga yanda tarbiya take ga yanda mu'amalar zamantakewan aure take saboda haka shi yaro abinda duk ya taso yaga ana yi a gidansu ko da daidai ne ko ba daidai bane tunda ya tashi yaga haka ake a gidansu shi
sai ya dauka daidai ne
to mu babban matsalar da muke da shi a arewa shine mutane suna amfani da addini ba ta hanyar da ta dace ba suna lullubewa kalkashin al'ada amma sai amfani da addini a sakaye abin da yake na gaskiya
to a gaida adan gari abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa da ƴar gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Sirajo da kuma barista Hassana Ayuba Mai Riga Tula sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawe daidai ta sautin shirin madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan so muke ashe mu mazaba